dakarun tsaron fadar shugaban kasar Chad kenan jim kadan bayan da suka yi nasarar murkushe wani halin da aka kai a fadar ta shugaban kasa a wajejen karfe 7:45 na yammacin jiya Laraba a wata bidiyon da aka nada jim kadan bayan faruwar lamarin kakakin gwamnati ministan harkokin wajen kasar Abdulrahman Kulamala wanne ya bayyana a tsakiyar farfajiyar fadar shugaban kasa da bindiga daure a kugunsa ya tabbatar da cewa askarawan gwamnatin sun dakile wannan farmaki kafin daga bisani ministan ya bayyana a gidan talabijin mallakar gwamnatin Chad domin yi wa ƴan ƙasa ƙarin bayani
attaque de 25 assaillants 24 plus précisément
yace mutanen da suka kai harin su kimanin 24 ne dauke da wukake da adduna cikin wata mota kirar dina waɗanda suka nuna alamun kamar motar ta lalace ne a kofar fadar shugaban ƙasa a haukace suka afkawa jami'an tsaro da wukake a mashigar fadar abinda ya yi sanadin mutuwar soja ɗaya biyu suka ji munanan rauni sannan ɗaya ya dan jikata suna danna kai a cikin fadar askarawa suka buɗe musu wuta kuma nan da nan aka gama da su 18 daga cikinsu sun sheƙa lahira sai wasu shida da a halin yanzu ke hannun mashara'anta abin yana da daurin kai inji kakakin gwamnati Kulamala wanne ya kawar da zargin harin ta'addanci a gaskiya ni ban ga wani tsararren abu ba a wannan haraka na ga lauyoyi da kiri daure a jikinsu watakila an ce musu bindigogi ba za su harbe su ba amma kuma ba haka abin yake ba ba zan yi garajen ba da wani ra'ayi akan wannan al'amari ba domin hurumin mashara'anta ne shugaba Muhammad Debi ya umarce mu mu yi wa ƴan ƙasa bayani mu kuma tabbatar musu cewa wannan hari ba shi da wani tasiri babu wata barazanar da ƙasa ke fuskanta
aucune menace ne pèse actuellement sur le pays
domin jin halin da ake ciki a washegarin faruwar wannan al'amari na tuntuɓi Abdulrasaq Garba Baba Ali wani ɗan jarida mazaunin Injamena
tsoro kuma musamman ma wanda suke kusa da angwani da suke kusa da fada amma halin yau an wayi gari alhamdulillahi bankuna duka sun bude ma'aikatan gwamnati suna gudanar da ayyukan su jami'o'i makarantu ko kowa ya tafi harkarsa kasuwanni inda na zagaya duka na gani komai yana tafiya daidai wanda ya kamar yadda aka saba babu dardar ko wani fargaba ma a zukatan mutane bayan jawaban da shi wato mai magana da yawun gwamnati ya yi wa al'umma kasa baki daya
ganin yadda aka kai wannan farmaki a wani lokacin da dangantaka ta yi tsami a tsakanin Chad da Faransa bayan gwamnatin Marshal Muhammad Debi ta umarci Faransar ta kwashe sojojinta daga kasar wasu na alakanta abubuwan biyu Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar